لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 30 daidai ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma sha daya ga watan biyu shekara ta 2013. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Bare ki kafin darasi ne yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Kamar matsayin shi a musulunci, kamar a kame shi
irin mutane APS wanda suna cikin suna
shi haramtawa, ba wanda ya isa ya haramta wani abu, dole sai da dalili asali game da duk abin da ka sani wanda Allah ya halitta shi ne halacci, sai an samu dalilin da ya zo wanda ke bayani dangane da haramcin abu. Don haka wannan abubuwa ne wanda an yi su saboda maslaha. Kamar yanzu misali ɗin sanda, wanda ya taka doka usur zai masa, ita ce alamar za ta nuna cewa ana buƙatar ya tsaya, sai mu ce haramun ne? Ba za mu ce haramun ba ne, saboda ba mu da dalilin da ya haramta shi. Amma inda zai kasance akan wani abu wanda yake na haramci, to zai iya ɗaukan wannan fuska ya zamanto haramu. Don haka duk wani abu wanda yake in dai maslaha ne na jama'a, asalinsa dai shi ne halacci. Abu bai ya zamantowa haramu sai an samu dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzonsa wanda yake nuna haramcin abu. Akwai abubuwa da yawa wanda an yi su ne Ubangiji ta'ala ya kyale su ba don komai ba, illa domin maslaha ta jama'a. Na'am. Wai yin isti'aza a cikin sallah, yin isti'aza lokacin da zaka fara karatun sallah, karatu zaka fara karanta Al-Qur'ani sawa'an a cikin sallah ko a wajenta, farkon abinda za ka yi shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim. In farkon sura ne za ka fara, to a nan iya abinda yake kanka shi ne ka ce bismillahir rahmanir rahim, sannan ka ci gaba da karatu. Amma ita bismillah ba ta kasancewa illa a farkon sura, a tsakin sura ba a yin bismillah, sai dai inda ta zo aya ce wadda ke zaune da gindin kanta a cikin suratul naml. Don haka isti'aza ita ce mutum yake gabatar da ita, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, yake cewa fa. Na'am. in za a shiga ina na'am wajen gane da wannan addu'a wanda ake yi idan za a shiga ban daki shin in zaka biya bukatarka a irin cikin sahara ma'ana a dokar daji sai ka yi ta kware da gaske duk inda zaka biya bukatunka an sunnanta mana yin wannan addu'a mu ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ita wannan bismillah kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shamaki da kariya dangane da al'aurar dan adam da idanun shaytan duk lokacin da zaka fitar da tufafinka in dai kace bismillah to shaytanu ba sa ganin al'aurarka sannan ita kuma wannan a'udhu billahi wannan allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan ita kuma kariya za ta baka dangane da dukkan wani sharri da mugunta na mazajen aljannu da matayensu dan haka addu'ar ta gunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana aljani ba shi da wurin hutu face wurin kazamta duk inda ake tattara wata kazamta to shaytanu a nan suke dan haka shine anan in kace allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji na ni ina neman tsari da kariya naka min al-khubuthi wato dangane da mazajen aljannu an gane ko domin lafazin al-khubuth jam'i ne na khabith wala khaba'ith wato da matayensu domin jam'i ne na khabitha to dan haka ba take banta ba cewa sai ban daki wanda aka kewaye aka yi masa katanga duk wurin da aka keɓance shi domin biyan bukata to ana bukatar mutum ya yi wannan addu'a tambaya anan shine ma'ana fitowar mace yaya ya kamata ta fito a tsari wanda yake na musulunci in kace kamar labarai da suke badawa ba kana tambaya muke nan dangane da labarin kana tambaya dangane da ita bayyanar mace a gaban jama'a mace za ta iya bayyana a gaban jama'a waɗanda suke muharram wannan ajanin kinta mani santanta amma dole sai ta sanya sutura sutura wanda take ta musulunci ta rufe dukkan wani bangaren jikinta gaba daya kar ta bayyana ko ina illa fuska da tafin hannu su kadai ne Allah ya halitta ma mace mu'mina za ta iya bayyanawa ga wani namiji wanda yake mani santanta wannan shi kenan ta kowane fuska in dai ta yi irin wannan shiga ko ina tana iya fita ta shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga babban da ke bayani dangane da sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda bayani ya gabata sallah ita ce fiyayyar ibada bayan kalima ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ita ce ibadar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi so ya fi kauna daga cikin duk abin da ya shar'anta ma bayansa wanda bayani ya gabata abinda ke tabbatar mana da cewa sallah ita ta fi komai soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a farkon al'amari da Allah ya farlanta ma manzonsa sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa sallah Ubangiji ta'ala sai da ya farlanta mana sallah lokaci 50 wato a tsawon yini da dare, sallah 50 a tsawon yini da dare, wanda rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan al'umma. Ubangiji ta'ala ya kaddara haduwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu da annabi Musa alaihi salam lokacin yana kan hanyar dawowarsa da aka yi miraji da shi aka tafi saman bakwai da shi. Annabi Musa ya tambaye shi, me Allah ya farlanta maka kai da al'ummarka? Manzon Allah ya nuna masa sallah 50 a tsawon yini da dare. Annabi Musa ya bashi shawarar cewa abinda nake bukata da kai koma a sassauta ma, domin ni na goga da mutane na banu Isra'ila, kuma na tabbata jama'a ta sun fi jama'arka kuzari da kokari, don haka al'ummarka ba ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare, koma a sassauta ma. Manzon Allah ya koma, Ubangiji ta'ala ya rage masa, ya sake dawowa ya nuna ma annabi Musa. Annabi Musa ya ce masa koma dai a rage maka, ya koma aka rage, ya dawo annabi Musa ya sake mai dashi, har dai a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce masa to a waje na dai ba a canza faɗa, je ka kai da al'ummarka na muku kyautar sallah lokaci 5 a tsawon yini da dare, amma a waje na a matsayin 50 take. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya nuna ma annabi Musa, a 5 din ma annabi Musa ya ce kuma a sassauta ma. Manzo Allah ya ce kunya nake ji, wannan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna mana sallah ita tafi komai soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bugu da ƙari kuma dalili ne wanda yake tabbatar mana duk a cikin aiki na ibada ba abin da yake matsayin sallah, domin duk wani abu mai sunan ibada an shar'anta shi ne a doron ƙasa, amma da Allah zai shar'anta ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa wannan ibada mai girma, jakada na musamman aka turo ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Jibril alaihi salam ya tafi da shi a wani yanki na dare zuwa Baitul Maqdis, ko mu ce masallacin Qudus, daga can kuma sannan aka tafi saman bakwai da shi, ya gana shi da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala babu wani tsani tsakaninsu a wannan jizan can. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala ya masa wannan kyauta shi da al'ummarsa, to wannan dalili ne wanda yake nuna mana daraja da martaba wato ta sallah, don haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihul Bukhari. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya Rasulullah, wai wani aiki ne daga cikin ayyuka yafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala? Manzon Allah ya ce masa as-salatu li waqtiha, sallah a lokacinta, yin sallah da zaran ka tabbata lokacinta ya shiga, to wannan shine aikin da yafi kowane aiki soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala. To dan haka kamar yadda muka yi bayani, hanyar da zamu koyi wannan ibada hanya ce daya daya shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A matsayin mu na muminai dole mu koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yi kokarin ganowa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ibada kamar yadda Ubangijinsa subhanahu wata'ala ya yi umarni. Wanda kar mu manta, kowane malami sai daga cikin malaman da suka wallafa littattafai na koyon ibada, galibi ba wanda bai yi babi akan sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar da yawa daga cikin littattafan da aka wallafa akwai kara da ciyawa, ma'ana hadisan da basu inganta ba. Amma alhamdulillahi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafi wanda ya tankadi ya rauraye ya tattara duk abin da ya inganta na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yanda sifar sallar sa take. To dan haka anan malam ya shigo mana da wato farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bude sallah da shi, wato ita ce du'a'u kenan, du'a'ul istifta, wanda ake kiranta addu'a ta bude sallah, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi kabbara ta sallah ita ce takbiratul ihram. Yace sakata Hunayha, manzon Allah sai ya shiru zamani wanda yake takaitacce kalla an yafa kafin wato ya fara karatu. Sai nace da shi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata dan na fanshi rayuwarka. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal kira'a, yace ya Rasulullah, ba ni labarin me kake faɗa tsakanin yin kabbara ta harama da fara karatu. Wannan bayani ya gabata, wannan na nuna mana kwadayin neman ilimi da bin diddigi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda manzon jiya suka yi fice akan haka. Fama suke duk abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, sai sun bincike shi. In sun tabbata abu ne wanda bai keɓanta da shi ba, to kai tsaye za ka same su sun yi ca, sun dukufa akan wannan abu. To shine yace, ya Rasulullah, me kake faɗa bayan ka yi kabbara ta harama kafin ka fara karatu? Manzon Allah sai yace, to kaje abin da nake faɗa. Manzon Allah yace, ga addu'ar da nake, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakka ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-ma'i was-sadji wal-barr. Wannan ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan idan zai fara sallah, kenan wanda ake kiran su du'a'ul istifta, wanda kusan siga ta kai kusan 12, wanda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar da wannan da wadda Umar ya rawaito, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, su ne suka fi gajarta. Kenan kuma wannan na nuna mana idan ka fahimce su gaba daya, to abinda ake bukata ga mumini in sunna ta yawaita ya ringa cancanzawa. Yau in kai wannan, gobe kai wannan, ba dan komai ba, dan ya zaman to kowace an yi aiki da ita. Sannan bayan haka sai muka wuce da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗa wato sallarsa da kabbara. Iya abinda manzon Allah yake buɗe sallah da shi shine kabbara, cewa Allahu akbar, takbiratul ihram kenan. To kasancewar malamai suka ce wannan na tabbatar mana cewa duk wani lafazi baya dacewa ka buɗe sallah da shi, face wannan lafazi wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da cewa malaman Hanafiya su suna ganin cewa duk wani lafazi wanda ya kunshi girmamawa ga Ubangiji subhanahu wataala, zaka iya amfani da shi, irin su Allahu a'zam, irin su Allahu ajam, ko kuma ka ce Allahu azimun, Allahu jalilun, da abin da yake kama da haka. Illa kasancewar magana tabbatacciya dole sai da wannan lafazi na Allahu akbar, domin ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe sallarsa da wani lafazi face wannan. Don haka malaman Shafi'iyya su ne suke ganin cewa zaka iya ƙara alif da lam ka ce Allahu akbar. To shine anan Aisha take nuna mana, sai tace wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, karatun sallah fa da alhamdulillahi rabbil alamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake budawa. To anan kafin ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin, sai ka yi isti'aza, sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yanda Allah ya mana umarni a cikin suratul nam, fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. An gane ku? Wannan umarni ne kai tsaye daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, a duk lokacin da zamu karanta alqur'ani, to iya abin da yake kanmu mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan isti'aza. Bayan kayi ta, sai kayi bismillah. An gane ku? In kayi bismillah sannan ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin, domin bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon Fatiha, kamar yadda take aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura. tare da cewa wasu malaman suna ganin ita bismillah ita ce cikon ayoyi 7 wato na suratul fatiha to dan haka dai kenan inda ake bayyanar da karatu wannan isti'aza ko kuma mu ce in ka bayyana takbiratul ihram ka ce Allahu akbar da du'aul istiftah addu'a ta bude sallah da fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ita bismillah gaba daya su baka bayyana su zaka yi su ne a goye sannan inda ake bayyana karatu ne kenan sai ka bude karatu da alhamdulillahi rabbil alamin kamar yanda anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta tabbatar mana wasu malamai suna ganin karhancin yin bismillah illa kasancewar abu ne tabbatacce yin bismillah iya abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine koyeta koda inda ake bayyanar da karatu ne kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nayi bayan Abu Bakar nayi bayan Umar nayi bayan Uthman yace gaba ɗayan su suna bude karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai aka samu ziyada tabbatacciya sai yace wala yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim gaba ɗayan su ba sa bayyanawa da bismillah bismillah ba sa bayyana kenan iya abin da suke a goye suke yin ta to shine Aisha sai ta ce wa kana idza raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sunku yayi ruku lam yushkhis ra'sa manzon Allah baya daga kansa haka walam yusawwibu kuma baya sadda shi an gane ko kenan gadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa suna zamantowa a daidaice shine malamai suka ce sifa ta ruku wanda ake bukatar mai sallah yi shine yanda in yayi ruku idan an dora ƙurya a gadan bayan sa zata iya tsayawa kaga mutumin da ya dan daga kansa bayan da za a yi an dora ƙurya ta tsaya baya za ta yi ta fadi wanda ku yi sadda kan shi in an dora sai dai ta yi gaba ta fadi kenan don haka da wuya da kai da gadan baya iya abin da ake bukata kenan su daidaita a lokacin da mutum yayi ruku kuskure ne so da yawa zaka ga mutum yayi ruku ya sadda gadan bayan shi kan shi har ya kai waye na waiwayen abin da yake tsakanin kawabuwarsa to shine anan Aisha take nuna mana cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ruku tace wa kana idza raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi ruku lam yushkhis ra'sa tace manzon Allah baya daga kansa walam yusawwihu tace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato baya sadda shi ma'ana bayya daga kai haka kuma sannan bayya sadda shi haka kenan da kanshi da wuyan shi da gadan bayan sa kenan haka suke zamantowa a daidaice sai tace walakin baina zalika sanadi tsakanin kenan daga kai da saddawa kenan shine yana daidaita su wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku tace ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u lam yasujud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dukawa yayin sujada hatta yastawiya qa'ima sai ya daidaita halin yana tsaye kenan kowace gaba ta koma mahallinta ya samu nutsuwa wani sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u kafin ya je sujada yace har sai mun yi zaton cewa shin manzon Allah ya manta da cewa sallah ce ma muke saboda nutsuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sabani ga wasu limammai yanda suke kotan kurciya daga mutun ya dago daga ruku'u kai tsaye kawai sai ya duka zuwa sujada wani mekewar ma baya kara sai shi ko kar mu manta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago daga ruku'u sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سيجي ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مودي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan addu'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago daga ruku yake yin wannan addu'a to dan haka kenan nutsuwa a cikin dukkan wani rukuni daga cikin rukunin sallah wajibi ne. Dan haka sallah kotan kurciya Allah bai ya amsa ta, hadisi ne sahihi, Ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kaikai. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda, Aisha tace ya kasance idan ya dago kansa daga sujada, lam yasjud, manzon Allah bai ya komawa sujada ta biyu hatta yastawi ya qa'ida, sai manzon Allah ya daidaita yana zaune. An gane ku? So da yawa wani ku idan ya dago daga sujada ta farko ba zai zauna ba kai tsaye kawai sai ya koma sujada ta biyu. Wannan kuskure ne kuma daga cikin kurakuran da ke bata sallah, domin wannan nutsuwa tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu shi ma wajibi ne. Wanda kar mu manta, idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya koma ta biyu akwai addu'ar da yake. Addu'ar da yake yana cewa Allahumma ighfirli wa rahamni wa hadini wa afini wa rzuquni, wanda a wata riwaya akwai wata siga wadda take ta daban, kari da rai, inda wannan dadi kari da rabi kenan. Allahumma ighfirli wa rahamni wa hadini wa afini wa rzuquni, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya, Aisha tace a dukkan raka'a biyu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wato yana yin at-tahiyya, wanda a Hausa ake cewa at-tahiyya. An gane ku? At-tahiyya kenan shine at-tahiyya, at-tahiyyatu lillahi, al-zakiyatu lillahi, kamar yanda yake cikin siga ta Umar, duk da cewa siga wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da lafazin tahiyya kusan siga biyar ke akwai, kowace tabbatacciya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta Umar, at-tahiyyatu lillahi, al-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi. Umar a kan minbari ya hau ya koya ma jama'a ta sahabbai, ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu. Ga kuma fiyayyar siga ta Abdullahi dan Mas'ud, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni lafazin tahiyya, yace kaffi baina kaffaihi, a lokacin nan tafina yana tsakanin tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa malamai suka fifita riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, domin hadisi ne yana cikin sahihai, akwai riwaya ta Abdullahi dan Abbas, akwai riwaya wadda take ta Aisha, kusan siga biyar ke akwai lafazin tahiyya. Na daga cikin lafazin tahiyya shine bayan ka gama tahiyya ka biyo baya da salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوة سيغا با ونن با ودى تتبت لك منزان الله صلى الله عليه وسلم يومي منزان الله صلى الله عليه وسلم دي كرن تدى عبد الله دم مسؤول لفظ انتهي يا منزان الله يمسى عمر نيجي وكما سنن في ونن الصلاة ونن كما ابن دي كي تبت روا wajibi ne yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a tahiyya, musamman tahiyya wadda take ta ƙarshe. To dan haka wasu malamai suna ganin yin salatin nan baya daga cikin cikon tahiyya matsayin sa sunna ne, don haka su da yawa zaka gani wasu limammai ba sa yi. To illa kasancewar magana tabbatacciya, wanda hatta da wasu daga cikin malaman malikiya sun tabbatar da wajibcin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen tahiyya. Don haka tahiyyar har an wayi gari, wasu malaman, wasu limamman ba sa cika ta bakin salihi da suke tsayawa, wanda kwa lafazin da ƙarshen tahiyya shine ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, a wata riwaya babu ziyadar wahdahu la sharika la, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To shine anan Aisha take cewa ya kasance a dukkan raka'a biyu manzon Allah na yin wato tahiyya, sai tace wa kana yafrushu rijlahu al-yusra, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shimfida kafarsa ta hagu kenan, sai ya shimfida ta sai ya zauna a kanta, wa yansibu rijlahu al-yumna, kafarsa ta dama manzon Allah sai ya kafa ta. Yaya ake kafa kafar? Shine kasancewar cikin yatsotsin ka ya zamanto sun danganu da ƙasa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan in ya linke kafar hagun sai ya zauna akan ta shine ake kira al-iftirash kenan wannan kafa ta hagun ta dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kafa ta wa kana yanha an uqubati shaytan ya kasance yana hani dangane da yin sugunni irin na shaytani ko kuma kace sugunni irin na kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin haka wanda wannan hani ko iya abin da yake fa'idantar da mu haramci haramu ne yin wannan sugunni yaya sugunni na shaytani yake shine mutum ya zauna akan kenan mazaunansa sannan kuma sai ya kafa kafafuwa wanda bayani ya gabata dangane da irin wannan sugunni ba laifi insha Allah a ƙarshen darasi zamu iya kwatanta shi a aikace sai yace wa yanha an yaftar shar rajulu zira'ayhi iftirashas sabuhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani wato namiji anan lafazin ar-rajulu la mafhum lahu an gane ku sawa an namiji ne ko mace ce ne ya kasance yana hanin kenan mai sallah ya shimfida damar tsansa irin yanda naman daji ke shimfida damar tsansa lafazin asabu shine dukkan wani naman daji mai fada mutu kamar kura kamar damusa kamar zaki da makamantansu yaya yake shimfida damar tsansa sai ka kalli yanda kwancin zaki yake ko kuma kwanci wanda yake na kare shine nan damar tsansa haka yake shimfida su haka to haramun ne in kaji yin sujada ka shimfida damar tsanka haka kenan ka dora iya abinda zaka yi zaka dora tafukan ka dabra da kunnuwanka haka sai ka dan buda damar tsanka ka su taba haka rinka kenan ka dan buda su haka kenan kanka sai ya zamanto tsakanin tafukan ka yatsotsinka kuma ka miƙe su suna kallon al-kibla shine wani sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya buda yace sai mun ringa ganin farin hammatarsa kenan don haka ba a buƙatar mai sallah lokacin da yayi ruku'u ko lokacin da yayi sujada ma'ana damar tsansa ya zamanto sun hadu da kirjinsa iya abinda ake buƙata shine ya dan buda su wasu malamai suna cewa mace ita sai dai ta tattaru ba za ta buda ba to in ka bambanta dole sai ka zo da dalilin da ya bambanta dan duk abinda aka shar'anta ba bambanci tsakanin namiji da mace sai in dalili ya bambanta alhali kuma babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya bambanta tsakanin namiji da mace a wannan fage sai yace wa kana yaktimu salata bitaslimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cika sallar sa wato da sallama daman ya tabbatar mana cewa ita sallah mabudinta shine tsarki haramata yin lafazin Allahu akbar cikar sallah ma'ana kulle sallah manzo Allah yace at-taslim wato shine kenan cewa assalamu alaikum miftahuha yake cewa miftahuha furur wa tahrimu hattakbir wa tahlilu hattaslim ma'ana cika sallah ma'ana kulle sallah manzo Allah yace shine yin sallama wannan na mai da martani akan wasu malamai da suke ganin cewa sallama bata daga cikin wannan kinki nan karshen sallah in kai sallah misali a karshe in ka manta baka sanance baka tashi ka tayi suka ce sallah tayi alhali ita sallama rukuni ce daga cikin rukunnan sallah duk wanda ya gama sallah sab a karshe ya tashi ba tare da yayi sallama ba sallah ta bace kamar yadda anan Aisha tace wa kana yaktimu salata bitaslimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cika sallar sa wato da yin sallama duk dai bayani ya gabata akan hadisin yau zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadithus sadis wa thamanun ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هضو منكبيه إذا ابتتها الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza tahassala, ya kasance na daga hannuwansa dabura da kafadinsa idan ya fara sallah. Ina ne kafadun su ne nan? Nan daidai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannuwansa, kuma tare da cewa ya meka yatsotsinsa sun kalli sama, ba haka ba mutum ya daga hannu haka, haka yake meke su kamar yanda yake cikin wata riwaya. Sannan hannuwan kuma daura da kafadinsa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga su. Ya tabbata a cikin wata riwaya wani lokaci manzon Allah yana daga hannuwan nan kenan tsinin yatsotsinsa ya zamanto sun dabranci, shine nan gefin kunnensa kenan, nan fatar kunne shine yake cewa wani lokaci manzon Allah yana dan daga su sai ya zamanto sun dabranci kenan furu'a udunaihi, ma'ana nan kenan reshen kunnuwansa kenan, in ma ya zamanto haka ko mutum ya daga su kawo haka. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya fara sallah. Wannan dagawa kana da dama kamar guda uku, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci manzon Allah yana daga hannuwan tare da cewa Allahu akbar, yana cewa Allahu akbar kuma yana daga hannuwansa a wannan lokaci tare kenan. Wani lokaci sai ya daga hannun haka, bayan ya daga ya tabbatar da su, sannan sai ya ce Allahu akbar. Wani lokaci ku sai ya ce Allahu akbar, sannan bayan haka sai ya daga hannuwa. Wannan kowane daya tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa idza kabbara lir ruku'i, hakanan idan yayi kabbara domin yin ruku'u manzon Allah na daga hannuwansa. Kenan idan ya gama karatu zai duka yayi ruku'u, wannan kabbara da yake yi ta zuwa ruku'u to manzon Allah yana daga hannuwansa. Daidai ina yana dai daga su dai dabra da kafadinsa. Kenan mahalli wanda yake na biyu. Mahalli na uku sai ya ce wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalik, idan ya dago kansa daga ruku'u lokacin da yake cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koma daga hannuwansa dabra da kafadinsa. Shine sai ya ce rafa'ahu ma kadhalika, idan ya dago daga ruku'u sai ya koma daga hannuwansa kazalika kenan kamar yanda ya daga a farko kenan daura da kafadinsa. Wa qala sai manzon Allah yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, wannan shine ne ke tabbatar mana cewa limami na hada tsakanin wannan jumla guda biyu, sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, haka liman yake hada su. Don haka kamar yanda liman ya hada su, mamu ma haka ake bukatar ya hada su. Kamar yanda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-Majmu yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qala sami Allahu liman hamidahu qala Allahumma rabbana wa lakal hamdu, haka manzon Allah yake hada su. Yace kuma tare da fadar sa da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda ku ga ina sallah. Alhali ku anan a matsayin sa na liman, idan ya dago daga ruku'u baya wadatuwa da sami Allahu liman hamidahu ita kadai, sai ya hada mata da rabbana wa lakal hamdu. Don haka sai yake cewa wannan na tabbatar mana anna kullu musallin yajma'u bainahuma, dukkan wani mai sallah sawa'an shi liman ko mamu ko mai sallah shi kadai dole sai ya hada tsakaninsu. Sai yake cewa domin wali annahu dhikrun yustahabbu lil imami wa yustahabbu li ghairi, domin ambaton Allah ne wanda ake bukata ga liman, yace to dan haka shi ma mamu ana bukatar yi. Yace kat tasbihi fi ruku'i wa ghairi, kamar tasbihi a cikin ruku'u da wanin sa kamar sujada. Kaga kamar yanda liman aka sunnanta yi tasbihi, shi ma mamu haka aka sunnanta masa yi tasbihi. To dan haka kasancewar anan kamar yanda wasu malamai suka bambanta, musamman kamar malaman Malikiya, su suna ganin cewa an raba an kasa kowa an bashi iya nashi. Liman suka ce iya abinda zai fada sami Allahu liman hamidahu, mamu iya abinda zai fada rabbana wa lakal hamdu. Dan haka suka ce shi liman ba zai ce ba rabbana wa lakal hamdu, kamar yanda shi mamu ba zai ce ba sami Allahu liman hamidahu. menene dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qala li imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd idan liman yace sami Allahu liman hamidahu kuma mu ku ce rabbana wa lakal hamd malamai suka ce anan fa ba ku da dalilin da ke nuna cewa kowa ga aikin sa cewa limami ba zai hada tsakanin su kamar yanda shi mama mu ba zai hada ba domin kasancewar iya abinda su mama mu suke ji galibi shine fadar sami Allahu liman hamidahu galibi ita rabbana wa lakal hamdu shi liman yana yin ta kasa kasa kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma anan su sahabbai su suka ji cewa manzon Allah yana hada tsakanin su kuma suka rawaito mana don haka a wannan hadisi babu dalilin da ke nuna cewa limami ba zai hada tsakanin su ba kamar yanda babu dalilin da ke nuna cewa shi mamu ba zai hada tsakanin su ba don haka ba bambanci tsakanin limami da mamu a wannan fage yanda limami yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu haka ake bukatar shi mamu wato ya fada shine sai yace wa kana la yaf'alu zalika bis sujudi wannan daga hannu sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin sa wato a wajen sujada wanda kafin haka akwai wato wata riwaya ta daban kamar yadda take cikin Bukhari Abdullahi dan Umar sai yake cewa mahalli na hudu inda manzon Allah yake daga hannuwansa idan ya tashi kenan daga zama na farko a sallah ne zama biyu idan ya tashi ya miƙe manzon Allah sai ya daga hannuwansa kenan idan ka takaita waɗannan wurare hudu ne farko dai kabbara ta harama guri na biyu kenan bayan gama karatu lokacin da mutum yayi kabbara ta zuwa ruku'u sai mutum ya daga na uku lokacin da mutum ya daga wannan ya dago daga ruku'u lokacin da yake cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai mutum ya daga mahalli wanda yake na hudu shine kenan sallah mai zama biyu idan kai zama na farko idan kayo kabbara ka tashi ka meke idan ka tsaya sai ka daga hannuwanka to Ibn Umar sai yake cewa wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma a wajen sujada manzon Allah baya yi domin akwai hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud shi kuma hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon sallah in ya daga hannunsa bai ya koma daga hannunsa har ya gama sallah to dan haka wannan hadisi na Ibn Umar da ya kure cewa wannan wuri hudu kawai manzon Allah yake yi kamar yanda shi na Ibn Mas'ud yace kawai a farkon sallah manzon Allah yake daga hannunsa gaba ɗayan su waɗannan ba sa nuna cewa ba a dagawa a sauran wasu wuraren kamar yanda hadisi ya inganta daga Wa'il Ibn Hujr Allah ya kara masa yadda hatta da tsakanin sujada manzon Allah yana daga hannunsa ka'ida malamai suka ce al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi ka'ida ce usuliya wanda ya tabbatar da abu yace ana kaza shi ake gabatar da fadarsa akan wanda yace ba a yi kaga anan shi Ibn Mas'ud da yace a farko manzon Allah yake daga hannuwansa kadai sannan bai ya koma daga hannu har ya gama sallah to wannan hadisi na Ibn Umar wanda yace manzon Allah in ya daga a farko in ya gama karatu zai ruku'u yana daga hannuwansa idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada yana dagawa sannan in ya gama zama na farko idan ya meke yana dagawa shi zaka gabatar akan hadisin Abdullahi dan Mas'ud haka wancan Nawa'il Ibn Hujr wanda shi ya tabbatar da cewa hatta da tsakanin sujada ta farko da ta biyu manzon Allah yana daga hannuwansa to wannan shi ma shi za a gabatar akan hadisin Ibn Umar illa kasancewar da yawa daga cikin malamai sun rinjayar da hadisin Ibn Umar akan hadisin Wa'il ba dan komai ba domin hadisi ne wanda yake cikin sahihai an gane ko hadisi ne wanda yake cikin sahihai ta hanya daban-daban malamai suka rinjayar da wannan hadisi akan hadisin Wa'il Ibn Hujr dan haka wanda ya daga tsakanin sujada ta farko da ta biyu ba za ka masa inkari ba yana da dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice shi malam Ibn Umar yana siffanta mana yanda sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take al-hadithu as-sabi'u wa thamanun عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu. Manzon Allah yace an umarce ni nayi sujada akan wato gabaguwa bakwai. An gane ko lafazin a'udhu jami'i ne na abu, idan aka ce abu wato shine kashi, amma me ake nufi anan wato ita ce gaba. In ma ka ce al-idham ko kuma ka ce a abu, shine yace an umarce ni nayi sujada akan gabaguwa guda bakwai. Ta ina umarni yazo masa? Wannan umarni yazo daga wajen Allah subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala ne yace masa yayi sujada akan waɗannan gabaguwa guda bakwai. Barkon gaba sai manzon Allah yace alal jabha, wato a bisa gushi. Wannan kuma salo na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya bada abu a dunkule, sannan kuma sai ya biyo baya da bayani daki daki. Kaga a farko ne yace cewa an umarce ni nayi sujada akan gabaguwa bakwai, sai ya biyo baya da bayani sai yace alal jabha, gaba ta farko shine gushi. Da yace gushi wa ashara bi yadihi ila anfi, manzon Allah sai ya nuni da hannunsa zuwa hanci. Dan haka sujada akan goshi ita kadai ba tare da mutun ya dora hancinsa ba, wannan bai tabbata ba, ma'ana wannan bai inganta ba. Iya abinda zaka yi dole sai ka tabbatar da goshinka da hancinka, wannan gaba ɗayan su gaba ɗaya ce. An gane ko kuskure ne mutun ya dora goshinsa ba tare da ya dora hanci akan ƙasa ba? Wannan manzon Allah da yace da ya nuni yace adad jabha akan goshi, sai ya nuna cewa da hanci kenan, goshi da hanci kake hada su gaba ɗaya, wannan gaba ta farko kenan. Sai ya ce wal yadaini, da hannuwa biyu kenan, wannan hannuwa naka sai ka tabbatar da su akan ƙasa kenan. Lokacin da ka dora goshinka akan ƙasa da hancinka, to tafukanka ake buƙatar ka ajje su kenan, dabra da kunnuwanka haka, sai ya zamanto kenan yatsotsinka ka meke su sun kalli alƙibla. Shi ne sai ya ce wal yadaini kenan, da hannuwa kenan. In an hada ga goshi ga hannuwa biyu nawa kenan? Uku. Sai ya ce war rukubataini, da gwiwoyi. Gwiwoyi dole su ma su tabbata akan ƙasa. Sai ya ce wa atrafal qadamaini, manzon Allah sai ya ce kuma da gefin dugadigai. Ina ake nihi da gefin dugadigai? Su ne yatsotsinka, abinda ake bukata ka tabbatar da su cikinsu ya zamanto wato ya taba ƙasa kenan, ba a lankwasa yatsotsi haka. Iya abinda zaka yi kafa su zaka yi, ya zamanto kenan nan yatsotsi, cikin yatsotsi ya zamanto ya dangana da ƙasa. Kuma abu wanda yake tabbatacce kenan, in kayi ba a buƙatar ka bara kawagon naka dugadiganka, nan gefin dugadiganka ganewa suke, kamar yanda haka yake tabbatacce daga wannan hadisi, tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan dugadigai idan ya tabbatar da yatsotsinsa kenan akan ƙasa, gefin dugadugan manzon Allah sai ya gani su, baya ware su haka, kamar yanda ƙarin bayani yanda sifar take insha Allah zai zo. To dan haka waɗannan gabaguwa bakwai wajibi ne mutum ya tabbatar da su akan ƙasa, kamar yanda anan Ubangiji ta'ala ne ya umarci manzonsa, wanda umarnin bai taƙaita ba akan sa, ya hada al'ummarsa gaba ɗaya har zuwa kiyama. Duk lokacin da mutum zai yi sallah ta farilla ko ta nafila, dole ya tabbatar da waɗannan gabaguwa akan ƙasa. Don haka malamai suka ce sujada akan waɗannan gabaguwa matsayinsa wato wajibi ne. Al-hadithu thaminu wa thamanun, an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa yin sallah yukabbiru hina yaqum, wato lokacin da ya tsaya manzon Allah na yin kafara, wace kafara yake nihi ita ce kenan takbiratul ihra, kenan anan ba mutum ba zai yi kabbara ta harama tun daga zaune ko lokacin da zaka tashi ba zaka yi ta ba sai lokacin da ka tsaya. Nan hina ya kuma kenan hina kama lokacin da manzon Allah ya tashi ya tsaya, a wannan lokaci manzon Allah yake cewa Allahu akbar, wanda kar mu manta yanda yake farko sai ya fuskanci alqibla. Idan ya fuskanci alqibla a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahu akbar, kamar yanda shi anan Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi zuwa ga sallah manzon Allah yana cewa Allahu akbar, wato lokacin da ya tsaya. Kuma yukabbiru hina yarka, sannan lokacin da yake sunkuyawa domin yin ruku'u a lokacin nan manzon Allah na cewa Allahu akbar. Kaga wannan yana nuna mana ba sai ka je ruku'u ba zaka ce Allahu akbar. Lokacin da kai niyyar dukawa zuwa ruku'u kana dukawa kana fadar Allahu akbar haka ake bukata, ko kuma kasancewar kenan lokacin da kai niyyar sai ka ce Allahu akbar kenan ka sunkuya ka tafi, kenan lokacin da yake dukawa zuwa yin ruku'u lokacin da yake cewa Allahu akbar. Ba sai bayan ka ce Allahu akbar sannan ka duka kai ruku'u, ba sai in kai ruku'u ba sannan ka ce Allahu akbar, kenan kana ruku'un kana cewa Allahu akbar. Kuma ya kulu sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'a, sannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke dago kansa daga ruku'u a lokacin nan yake cewa sami Allahu liman hamidahu. Abinda ake nihi da ar-raka'a anan shine ar-ruku', kenan ba sai ka dago daga ruku'u ka meke tsaye zaka ce sami Allahu liman hamida, lokacin da kake dagowa daga ruku'u a wannan lokaci zaka ce sami Allahu liman hamida. Sai yace kuma ya kulu wa huwa qa'im, sannan lokacin da yake tsaye kafin ya je sujada kenan sai ya ce rabbana wa lakal hamdu, kenan in ya meke tsaye sai ya ce rabbana wa lakal hamdu. Kenan abinda muke so mu gane ana idan zai dago daga ruku'u na cewa sami Allahu liman hamidahu, kenan anan abinda muke so mu fahimta ba sai ya dago ya meke ba zai ce sami Allahu liman hamidahu, kuma sannan ba sai ya fada ba yake fara dagowa, kenan yana dagowa yana fada, kenan lokacin da ya daidaita tsaye an gane ku, kenan yana dagowa yana gama fadar sami Allahu liman hamidahu. Amma ita rabbana wa lakal hamdu kenan yana tsaye bayan dagowa daga ruku'u yake cewa rabbana wa lakal hamdu, sannan yakan biyo baya da addu'ar da bayani ya gabata dazu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ita min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abd wa kulluna lak al-abd allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zaljaddi minka al-jadd. Sai yace kuma yukabbiru hina yahwi, sannan lokacin da yake surmiya zuwa yin sujada a lokacin nan manzon Allah yake cewa Allahu akbar, kenan anan ba sai ka kai goshinka kan kasa zaka ce Allahu akbar, kenan lokacin da zaka fara dukawa zuwa yin sujada kenan a lokacin nan zaka ce Allahu akbar. Sai yace kuma yukabbiru hina yarfa'u rasa, sannan lokacin da yake dago kansa kenan daga sujada ta farko manzon Allah yake cewa Allahu akbar, kenan anan ba sai ka dago daga sujada ka zauna zaka ce Allahu akbar, da zaran ka fara dago kanka to a wannan lokaci zaka yi kafara. Thumma yukabbiru hina yasjud, sannan lokacin da zai koma sujada ta biyu manzon Allah sai ya ce Allahu akbar, kenan ba sai ka tabbatar da goshin akan kasa a sujada ta biyu zaka ce Allahu akbar, lokacin da kai niyyar dukawa zuwa sujada ta biyu kenan a lokacin nan mutum zai ce Allahu akbar. Sai ya ce kuma yukabbiru hina yarfa'u rasa, sannan lokacin da yake dago kansa daga wannan sujada ta biyu manzon Allah sai ya ce Allahu akbar, kuma yaf'alu zalika fi salatihi kulliha, yace haka a sallarsa gaba daya manzon Allah yake yi hatta ya kabiya ha wato hayya gama sallar kamar yanda kenan shi anan Abu Huraira ya siffanta mana tun daga farkon sallar raka'a ta farko har izuwa gama ta karshen sujada ta biyu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan sauran abin da ya rage sai ka kiyasta ma kanka shine sai ya ce thumma yaf'alu zalika fi salatihi kulliha a sallar sa gaba daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi hatta ya kabiha har ya gama sallar sai ya ce wa yukabbiru hina yaqumu min as-sunnataini ba'da al-julus sannan manzon Allah na yin kabbara a lokacin da yake tashi daga raka'a biyu kenan bayan zama kenan misali in sallah mai zama biyu ce lokacin da zaka miƙe zuwa raka'a ta uku a wannan lokaci zaka ce Allahu akbar sabani ga malaman malikiya suka ce sai bayan ka tashi ka tsaya cif sannan zaka ce Allahu akbar dalilin su bai inganta ba hadisi ne wanda yake bayyani dalilin su na biyu suka ce a to ai a farko da sallar raka'a biyu ce daga baya aka kara kenan dan haka kasancewar tunda kari ne aka yi kenan sai a koma asali wannan bi ta cika kenan wannan kari da aka yi kenan sai in ka miƙe tsaye sannan zaka ce Allahu akbar illa kasancewar wannan hadisi hujja ne akan su domin anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya nuna mana cewa daga raka'a biyu idan manzon Allah zai kawo ta uku lokacin da yake tashi yake cewa Allahu akbar ba sai bayan ya tashi ya miƙe ba sannan zai yi kafara to wannan a takeice shi ma yana nuna mana sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hadithu at-tasi'u was-samanun an muqarrib ibn abdullah radiyallahu anhu annahu qala sallaitu ana wa imran ibn husayn radiyallahu anhu khalfa ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa kana idha sajada kabbara wa idha rafa'a ra'sahu kabbara wa idha nahaba min ar-rak'atayn kabbara falamma qada as-salah akhadha bi yadi imran ibn husayn wa qala قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم مدرف ابن عبد الله ابن شكير الله يجي كنسا كيشي واناي صلى نيدا إمران دن حسين الله يكرم سيدا باين علي دن أبي طالب شي إمران صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم shi kuma mudarrif wato kasancewar sa wato shi tabi'i ne mudarrif ibn abdullah ibn shakir shi matsayin sa tabi'i ne to shine yake cewa ni da wannan sahabi imran ibn husayn wato mun yi sallah a bayan aliyu dan abi talib fa kana idza sajada kabbara aliyu ya kasance idan ya duka ya sujada sai ya ce allahu akbar andane ko kenan idza sajada ai idza shara'a fi sujudi kenan idan ya fara dukawa domin yin sujada sai ya ce Allahu akbar sai ya ce wa idza rafa'a ra'sahu kabbara idan ya dago daga kansa daga sujada sai ya ce Allahu akbar wa idza nahaba min ar-rak'atayn daga raka'a biyu idan ya zagura zai je kenan raka'a ta uku sai ya ce Allahu akbar falamma qada as-salata a lokacin da Aliyu dan Abi Talib ya gama sallah mudarrif sai yake cewa akhaba bi yadi Imran ibn Husayn yace Imran dan Husayn sai ya kama hannuna sai yake cewa da ni qad zakkarani hadha yace wannan limami ma'ana Aliyu dan Abi Talib yace wallahi tabbas ya tunatar da ni yanda sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ko kuma ya mana sallah irin yanda sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take a takeice wannan abin da yake tabbatar mana yin kabbara game da dukkan dukawa da mutum zai yi da tashi an gane ku kamar yanda anan Aliyu zai duka sujada yayi kabbara da zai dago yayi kabbara lokacin da zai zabura zuwa raka'a ta uku yayi kabbara domin yin kabbara a cikin dukkan sunkuyawa da tasowa sifa ne na sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ba a buƙatar mamu ya wadatu da rashin yin kabbara kawai haka mutum ya tashi ba tare da yayi kabbara ba abin da yake nuna mana kenan yin kabbara a duk lokacin da mutum zai sunkuya da duk lokacin da zai dago kenan sujada da wannan kamar yanda dai a can ai ya gabata manzon Allah idan zai duka ruku'u yana yin kabbara idan ya dago idan yana dagowa sai ya ce sami Allahu liman hamidahu yana tsaye sai ya ce rabbana wa lakal hamdu idan ya duka zuwa yin sujada kuma sai ya kabbara to anan sai yake nuna mana idan ya duka zai yi sujada yana cewa Allahu akbar idan ya dago ya ce Allahu akbar idan ya maida ya ce Allahu akbar idan ya gama tahiyya idan zai meke zuwa raka'a ta uku sai ya ce Allahu akbar don haka kenan yin kabbara a dukkan sunkuyawa da tasowa sifa ce ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ake bukatar mu yi dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك